أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ياك الله سبحانه وتعالى دي قدر تامنا حقوا أولنا يمتنا الحميشي يومنا شابكوي قوتنا الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1441 wanda ya dace da 12 watan 3 miladiya ta 2020 yau zamu darasi na 14 insha Allah ta'ala a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'uha a darasi na 13 da ya gabata malam yana mana magana akan irin alamomin da in aka gansu tare da mutum a lokacin da yazo mutuwa to alamomi ne waɗanda suke nuni akan cewa wannan bawan Allah yayi kyakkyawan cikawa a sati da ya wuce mun karanta alama ta farko shine mutum yayi nuduqi bi mana a same shi yayi furuci da kalma ta la ilaha illallah a lokacin da yazo mutuwa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna dukkan mutumin da karshen maganar shi ya zamanto ita ce kalmar la ilaha illallah to wannan mutumin kamar ya shiga aljanna ya kare sannan da sauran dalilan da malan ya kawo na suke tsayawa duka irin wannan matsaya sababi a alama ta biyu shine mutun ya mutu da jibin goshi bi mana a ga nan goshin shi gaba ɗaya yayi jibi ana zo a ga cewa ya bar duniya to wanda shi ma alama ce akan cewa wannan bawan Allah yayi kyakkyawan cikawa a yau zamu tashi alama ta uku wanda shine al-mautu laylatal jumu'ati aw naharaha liqaulihi sallallahu alaihi wasallama al-mautu laylatal jumu'ah mutun ya rasu a daren juma'a kenan kamar yanzu da muke ciki daga faduwar ranan nan har zuwa hudowar alfajiri duka wannan yana shiga karkashin daren juma'a to wannan daren na juma'a idan mutun ya mutu a cikin shi alama ce akan cewa wannan mutumin yayi ya samu kyakkyawan cikawa imana yayi cikawa mai kyau malike cewa au naharaha ko kuma a cikin ma yinin juma'a kenan ba ma daren ta kade ba kenan a ran juma'an a cikin wannan wunin gaba daya shi ma idan mutun ya mutu a irin wannan lokaci ana ilga shi a matsayin wanda yake kyakkyawan cikawa ana mashi fatan alheri ana kyautata mashi tsammahani na rahamar Allah subhanahu wataala malaci wannan magana da yayi akan cewa daren juma'a da yinin juma'a alama ce akan cewa mutun yayi kyakkyawan cikawa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati mazalla yake cewa babu wani mutum musulmi wanda zai mutu yawmal jumu'a a ranan juma'a aw lailatal jumu'ati ko kuma a daren juma'a kaga kenan yawmal jumu'a ya dauki naharal jumu'a sannan kuma lailatul jumu'a ya dauki daren juma'a kenan da daren da yinin gaba daya duk mutumin da ya mutu a wannan mazalla yake ta illa waqahu Allahu fitnatul qabr face sai Allah ya kare wannan bawa wannan mutumin da ya mutu Allah sai ya kare shi daga fitinar kabari wanda iya ɗaya daga cikin abinda a lokacin da mutun yazo zaman tahiyya yana nema ubangiji subhanahu wataala ya kare shi daga fitinar kabari go iya ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu da ake neman kariya a wajen Allah akan su saboda fitinar da rikicin da yake cikin kabari ba na wasa bane ba ka sawwara kai imagine kai a karan kanka a ce yau an dauki dan adam wannan mai rikicin da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza la yastati'u an yuharrika sakinan bayya iya motsawa sai an motsa shi bayya juya sai an juya shi an dauke shi an kai an surkuna shi a cikin wannan matso matsan ramin sannan kuma wannan abin da zai biyo baya itace abin da zai biyo baya tabarma are abin da zai biyo baya a jika kasa a zo a rirrihe duk wata kofa an yi so tukun kuma a maida wannan kasar da aka huddo daga cikin ramin nan kai ka san tabbas akwai fitina da tashin hankali to duk wanda Allah ya taimake shi da mutuwa ranar juma'a ko madaicin juma'a afwan ko daren juma'a kenan daren juma'a ko kuma a ranar na juma'a cikin yinin mutun ya mutu to Allah zai kare shi daga fitinar kabari malai ce akhrajahu ahmad imam ahmad ya zo da wannan hadisi da sauran bayanan da malai yi ana sai alama ta hudu arabi'atu alistishhadu fi sahati alqital mutun yayi shahada a fagen yaki irin na musulunci yakin da musulunci ya shar'anta jihadin da musulunci ya shar'anta wanda ya cika ka'idodin da addini ya yarda wannan abun ya zama to a matsayin jihadi ba rikici ba da fitina ko kuma ta da zaune tsaye to duk mutumin da aka kashe a irin wannan yaki shi ma ana ilga shi a matsayin wanda ya shahada dalili akan haka ubangiji subhanahu wataala yake fada a cikin suratu ali imran daga aya ta 169 zuwa aya ta 171 wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tahsabanna karka tabazato kai tsammahanin cewa alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah wajen jihadi karka taba tsammanin cewa waɗannan mutane ne wanda sun riga sun mutu shikenan an kare Allah ya ce bal bari dai ahya'un suna nan a rayi amma a ina inda rabbihim a wajen ubangijin su yurzaquna anna ci gaba da ba su arziki ana arzuta su da abin da yake na rayuwa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin duk lokacin da aka binne dan adam idan waɗannan mala'iku masu tambaya suka mishi tambaya idan ya amsa waɗannan tambayoyin daidai to za a buɗa mishi kabarin shi maddal basari iya inda ganin shi yake bai san ba ina ne ƙarshen ubangiji zai buɗa mishi kabarin shi sannan kuma wani mutum mai kyau zai zo ya same shi a cikin kabarin nan yana kamshi ya ce kai kuma wane ne aka ramaka Allah sai ya ce ai ana amaluka salih ni ne aikinka na kirki za mu zauna a wannan wujin har lokacin da Allah zai taji kiyama sannan kuma a nuna mishi gidan da zai zauna a gidan cikin gidan aljanna kaga kenan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina suna masu farin ciki bima atahumullahu game da abin da Allah ya ba su min fadlihi daga farallan shi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim sannan suna ba da albishiri ga waɗanda ba su zo ba min khalfi waɗanda suka bari a baya Allah khawfun alaihim akan cewa babu tsoro a gare ku wala hum yahzanuna babu zancen bakin ciki Allah ce yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna bada albishiri da wata ni'ima ta ubangiji wa fadlin da falala wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin Allah baya tozartar da aikin ko kuma ladan masu imani kenan wannan matsayin duk mutumin da ya mutu a irin wannan fagen na jihadi dan daukaka tafarkin Allah to wannan mutumin yayi shahada wanda kuma yayi shahada ya mutu a irin wannan wurin alama ce akan cewa yayi kyakkyawan cikawa Malai ce wa fi dhalika ahadithun kuma a cikin wannan ma akwai hadisai ayi da dama banda ma ayat Qur'ani Malai ce li shahidi inda Allah sittu khisalin mazalla sallallahu alaihi wasallam yake ce li shahidi mutumin da yayi mutuwa shahada inda Allah a wajen Allah sittu khisalin iya da wasu ni'imomi ko kuma wasu falala guda shidda gabbai gabbai guda shidda abu na harko yughfar lahu fi awwali daf'atin min damihi za a gafarta mishi zunuban shi kab min awwali daf'atin daga lokacin da jini na harko zai tunkudo min damihi na daga jinin gangan jike shi misali an sare shi lokacin da jinin nan zai tsartu jini na harko da zai huto yana dugo yana hutowa Ubangiji ya gafarta wa wannan bawan zunuban shi. Wannan shine abu na harko. Abu na biyu yara maq'adahu min aljanna aw kuma ko kuma yura maq'aduhu yara maq'aduhu min aljanna. Zai ga mazaunin shi ko kuma za a nuna mishi inda zai zauna a cikin gidan aljanna. Duk mutumin da ya mutu wa shahada wajen gogarmaya akan dauka tafarkin Allah ya mutu to wannan mutumin za a nuna mishi gidan da zai zauna a gidan aljanna sana abu na uku wayujaru min azabil qabri wa ya'manu al faz'al akbar wayujaru min azabil qabr za a tsiratar da shi a kare shi daga azabar kabari sannan bayan haka nan doriya akan a kare shi daga azabar kabari sannan kuma wa ya'manu al faz'al akbar za a amintar da shi daga firgita mai girma tarannan tashin kiyama wallahi duk dan adam din da yake rayuwa akwai aiki jajjawur a gaban shi wannan al faz'al akbar furgicin nan mai matsalanci wanda za a hada shi gobe kiyama yana jiran kowa to wanda Allah ya taimake shi yayi mutuwa a wajen jihadi to wannan mutumin Allah zai amintar da shi daga wannan furgicin shi ba zai furgita ba abu na hudu ka sawwara kawai zuwa za a yi ana sun manufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru ana busa na kaho na biyu fa idahum qiyamun sai ga mutane a tsatsaye yanzuru da suna kallon juna a wannan wurin kuma me za a yi kowa ta kai shi yake ina za a tahi inda ubangiji ya kadarta a tahi inda za a je a yi hisabi duk surutun ɗiyan adam babu wanda yake magana sai dai ka riƙa jin ƙaran takun mutane takawar suke suna taya kawai shi ne za ka riƙa jin fala tasma'u illa hamsa ba abin da za ka ji in ba wannan ƙaran wannan sautin na takan da suke yi ba bakka iya cewa komi bakka iya yin komi sai inda aka yi da kai ba riga ba wando ba kaciya ba takalmi ba hula ba wane ne zallan ka yanda kake haka Allah zai tayar da bayi sannan kuma aje inda za a yi hisabi da yanda kake ji da kai kuku ne su wane kuku ne wane ne ba a muku kaza ku kai wane ne duk matsayin da kake takama da shi tsirara za ka tashi bakka da riga baka da wando kai daga nan kasan cewa lalle yau ba kanta to dan irin wannan ranar da za ta zo ne ake bukata ake wuki wajibi ga mutum mai hankali musulmi ya san abin da zai yi na alheri saboda ya riske wannan ranar kuma tabbas sai ta zo ba yanda za a yi ka kauce mata inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha ko ka tahi ko kakka tahi ko kana so ko baka so ta ya za ka yi shi ne Allah ya ce wattaku yawman turja'una fihi turja'una maida ku ne za a yi ko kana so ko ka shirya ko baka shirya ba to mutumin da yake ya mutu a wajen jihadi Allah zai kare shi daga wannan al-faz'al akbar wannan firgicin mai girma sannan wa yuhalla hilyatal iman za a tuhatar da shi da ado irin na imani Allah zai tuhatar da mutumin da ya shahada Allah zai bashi wani matsayi a bashi wani ado wanda yake irin na imani Allah zai zayyana mashi ado irin na imani wannan shine abu na hudu abu na biyar wa yuzawwaju min al-huril 'ayn sannan kuma Allah zai aura mashi mana za a aura mashi za a bashi hurul 'ayn ta zamanto a matsayin mata a gare shi a matsayin mata a gare shi sune matan da Allah yayi tanadin su ga diyan kirki da za su shiga aljanna. Allah sanya mu a cikin su. Sannan gara basa ta shidda ta ƙarshe wa yushaffa fi 70 insanan min aqaribi. In aka samu mutum ɗaya a cikin famin ku yayi mutuwa shahada na jihadi, to sai ya ceci mutum 70 min aqaribihi daga cikin dangin shi, ɗan uwan shi na kusa, sai ya yi ceton mutum 70. To waɗannan su ne kenan, kaga wannan shi anan mahallu shahid shi ne al-istishhadu fi sahati al-qital. Duk mutumin da ya yi shahada a farfajiya ta yaƙi irin na musulunci, to wannan mutumin ga irin matsayi daban-daban-daban-daban da Allah zai bashi. Malik akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu wa Ibn Hibban wa Ibn Majah wa Ahmad wa isnaduhu sahih, thumma akhrajahu min hadisi Ubadah ibn Samit wa min hadisi Qubays al-Juzami wa isnaduhuma sahihun aidan. Sai hadisi na biyu wanda yake ƙara bayyana maka cewa lalle yin shahada ana ilga shi a matsayin alama na kyakkyawan ƙarshe. Yace an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daga wani mutum daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace anna rajulan qala ya rasulallahi ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid. Wani mutum yake tambaya ya rasulallahi, ya ma'aikin Allah, ma balul mu'minin yuftanun, wai me yasa masu imani za a jarraba su, fi quburihim a cikin kabarin su, illa shahidu, in banda shahidi, in banda wanda ya mutuwa shahada, me yasa sauran mutane gaba ɗaya za a fitine su a cikin kabarin su banda shahidi? Qala, sai manzo Allah yake cewa kafa bi baraqati suyufi ala ra'sihi fitnatan, kafa bi baraqati suyuf, yu ayya isheshi buga makami, ko kuma ka ce kaman walqiya makam asyuf, su ne kaman wukaƙe da suka riƙa walƙiya a saman kanshi a lokacin da ake cikin yaƙin nan. Wannan abun kaɗai ya ishe shi a matsayin fitina. Yanzu idan ya mutu a wannan yanayin kenan, babu zancen wani fitina da za a mushi a cikin kabari, saboda wannan fitinar na yaƙi irin na da da ake ba ma irin na yanzu ba, na mutum da makami ya laɓe, a yaƙi ne gadan-gadan kawai, gani gata gaba da gaba. Mazalla ce kafa bi baraqati suyufi, ya ishe shi ma walƙawa da wukaƙe suka riƙa yi ala ra'sihi akan saman kanshi, fitnatun, wannan a matsayin fitina yake, wannan ya ishe shi. A dalilin haka Ubangiji subhanahu wataala ba zai fitini mutumin da ya mutu a matsayin shahidi ba. Wannan hadisi shi ma hadisi na Malik wanda yake cewa wa sanaduhu sahihun, sanadin shi ingantacce ne. Yanzu bayan wannan magana sai Malik yake cewa tambihun, faɗakarwa ko kuma jan hankali, yake cewa turja hadhihi shahadatu liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi walau lam yatayassara lahu listishhadu fil ma'rakati bidalili qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Turja hadhihi shahada, ana sa ran samu, ana kaunar samu wannan shahada irin tahilin yaqi, liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi, ga mutumin da ya roki Allah da gaske a cikin zuciyar shi, ya roki Allah mukhlisan, yana da gaske akan cewa Allah ya arzuta ni da mutuwa ta shahada, da gaske roki Allah haka, to wannan mutumin koda ya mutu a saman gadon gidansu ko gidan shi, shi ma za a ilga shi a matsayin shahidi. Saboda me? Saboda niyya. Saboda niyyar da ya yi da roƙon Allah da ya akan Allah ya sa ya mutu a wajen shahada, a wajen jihadi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisi, man lam yaghzu, ko duk mutumin da bai yi jihadi ba, wa lam yuhaddis nafsahu bi ghazwin, sannan ko bai labarta wa zuciyar shi labarin cewa ba idan jihadin da addini ya yarda ya zo zan yi. Manzo Allah ya ce in ya mutu akan wannan tsarin, ya mutu akan tsari tare da shi akwai nau'i na munafiki. Hadisi ne ingantacce, ya mutu da wani kaso na munafiki, jihadin da addini ya shar'anta bi shurutihi wa qawa'idihi wa dawabitihi, dole ka hirantawa zuciyar ka cewa in yazo za kai. Idan ko baka mata wannan hirar baka mutu a haka, ka mutu tare da kai, akwai ka so na munafici. Injuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine malai yake cewa anan turja hadhihi shahada liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi wa law lam yatayassara lahu al-istishhad, koda bai saukaka a gare shi ba samun wannan shahadar fil ma'araka a hilin yaki, shi ma zai same ta. Indiya ma zuciyar shi hiran kuma yayi ne tsakanin shi da Allah, kuma irin jihadin da Allah shar'anta, saboda jihadi addini ne. Duk yanda ake kallon shi a matsayin wani abu daban a yau, duk yanda ake tarjama shi a irin yanda aka ga dama a yau, amma dai wannan abin yana nan a matsayin cewa ibada ce. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allahu wa laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismu Allahi kathira wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun 'aziz. Allah yake cewa uzina, an bada izini, an bada dama ga waɗanda ake zalunta su ma su rama zaluncin da ake musu. Yanzu irin wancan daman da addini ya baiwa musulmai wanda aka kore su daga garin Makka, aka huddo su daga cikin gidajensu, aka amshe musu harkar kasuwancinsu, aka dammar inda suke rayuwa, suka komo garin Madina a matsayin baƙi, basu da komi, basu da kowa, basu da kaza, basu da kaza. Allah ba ya ce an ba ku izinin kurama. Yanzu a yau musulunci da musulmai wani irin cin kashi ne ba a mushi? Babu abin da ba a mushi. Da sunan Majalisar Ɗinkin Duniya, da sunan Amurka, da sunan ƙasashen Yamma, da sunan wane ne da sauransu. Ƙasashe ga sunan na musulmi nawa suna zaune lahiya lau suna rayuwa, irin su Libi, irin su Iraki. Haka kawai sai a ɗauko a ce ai bisa demokuraɗiyya ko na makamancin wannan, kawai a zo a babbaka ƙasai, a sanya disorder a cikin ƙasar da rikici da rashin zaman lahiya. Yanzu ka duba Libya. La'alla ma shugaban ma ba sama wani, kawai dai ana rayuwa da haka da hujjar mi. Kawai wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, shine kawai sun ce sun yi imani da Allah. Ana ga suna kwatanta musulunci da sauransu, hatta law kana ramziyan. To shi jihadi shine yake ƙarfi ne na musulunci. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi jihadi, yayi yaƙe-yaƙe da dama a cikin rayuwar shi. Na farko da aka fara, kusan wanda aka fara yi da yaƙi shine yaƙin Badar. Tsakanin musulman da yawan su bai wuce mutum 313 ba, ko 14 ko 15 ko na makamancin wannan. Kontir mutum 1000 ko mutum 950 a wajen mushrikai. Kuma Allah ya tabbatar da cin nasara ga masu imani. Wannan ya ƙara musulunci ƙarfi. Aka zo aka yi yaƙin Uhud, duk da cewa an wahala an girgiza saboda an saba umarnin manzo Allah, amma kuma shi ma ba zai zamanto adimul fa'ida ba ga musulunci, saboda an ɗauki darasi. Bayan shi aka zo aka irin su yaƙin Khandaq, aka irin su Tabuka, aka zo aka irin su Hunain. Duka waɗannan abubuwan da aka yi yaƙe-yaƙe ne waɗanda suka tabbatar wa musulunci ya tsaya da ƙahohuwan shi. Saboda waɗanda ba musulmi ba sa son musulunci, kuma ya ƙanshi suke yi ta kowace hanya, a da da yanzu da gobe da jibi da gata. In dai an zo a zauna a ƙasa a ce ga wasu masu musulmai, to sai an samu waɗanda suke ƙyamar waɗannan bayan Allah, kuma suka samu dama zalimtar ku za su. Daga cikin zalimcin da aka ma musulunci, zalimci mai girma wanda ma zai cire musu hatta da yin jihadi ya zamanto babu shi. Manzo Allah ba ya fara jihadi ba lokacin da ya kafa daular musulunci a ina? A garin Madina ko? Lokacin da ya hijira ya koma garin Madina, ai daga lokacin aka fara jihadi. To yanzu wace ƙasa ce wadda take masala musulunci, take representan musulunci da musulmai gaba ɗaya, a ce ga ta nan daula ce Islamiyya, kasa ce ta musulmin duniya gaba ɗaya ta hada kowa da kowa babu ita abinda suka yi kenan suka yi shiga suka huta a wajejen yakin duniya na farko sai da suka tabbatar da ana kusan kare yakin kuma daular wadda ita ce take hada musulmai duk da cewa da rauni ad-daula al-usmaniyya at-turkiyya ad-daula usmaniyya take turki sai da suka tabbatar da cewa dama bayan an ciccire daular an kakkasa ta an zuga wasu sun kebance an zuga wasu sun kebance karshe sai da aka isqatin daular gaba daya ya zamanto babu wata ruwa guda daya wadda take hada duniyar musulmai sai dai kowa abin da ga dama daga lokacin kuma da zamanto babu daula islamiyya to babu zancen jihadi aka yi wa daula ayaga aka yayyaga ta karshe ita ma da aka zo aka isqatin ta karkashin jagorancin wasu kazamman mutane waɗanda ake tsammanin musulmai ne ashe musulmai bane ba dan haka munafiki yayi hatsarin munafiki yayi na kahuri shi kahuri kana kallon shi ka san wannan mutumin kahuri ne makiyinka ne ka sani amma shi munafiki yana tare da kai a cikin yana tare da kai in zai maka illa irin ta'addancin da su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka yi a cikin musulunci irin wannan da suka so irin wanda ya soki Umar da makamantansu duka ai kaman sun sa rigar musulunci ne amma ba musulmi bane ba dan haka Allah ya alƙawarin cewa innal munafiqina fi darkil asfal can karshen kasan wuta a can munafukai suke yaƙi Iraq da aka yi Saddam da shi da Amurka bayani ya tabbatar na keke da keke akan cewa waɗanda suka fashala Saddam Hussein Amurka ta ci nasara akan shi ta amshi Iraq take abin da ta ga dama a ciki yanzu sune munafukai ɗan Shi'a to aka zo gargashin jagoranci su Mustafa Kemal Ataturk suka huto kamar da rigar musulmi kamar musulmai ne karshe dai hira aka tabbatar da an wakala musu abubuwa suka lalata komi na musulunci yanzu Turki da kake gani a yau ita ce wa daula wa islamiyya ta karshe wanda musulunci ya sani wanda take dauke da kasashen duniya wanda suke duk wata kasa da take musulma ce to a gadan bayan da take Turki a yau ka ji fafutukan da suke akan sai an sa su cikin wannan Turai in banda taimakon Allah da wannan yana yanzu da yazo bai kira shi da suna Erdogan to ita ce daular islamiyya ta ƙarshe to wannan jihadin shi ne zirwatu sanam tozon musulunci da kahuwan shi da tabbatuwan shi abin da tabbatacce a cikin addini ba wanda baka iya rushe shi kuma ka ce baka yarda shi ba yana Yahudawa ka daga cikin musulunci sai dai iya da irin ka'idar da addini kuma ya shata babu zancen rikici ko kuma ta da ƙayan baya a idan aka samu daula islamiyya ta kahu to kuma ba abinda zai hana jihadi amma irin waɗannan ayoyin da suke magana akan jihadi a duniyar yau ba a so a karanta su karnal 21 20 sekul ba a so a karanta su ba su karanta su ana ga tsauran ra'ayi shi kuma abu ne tabbatacce a cikin musulunci yana nan a cikin musulunci ko da a ce a yanzu babu shi babu wata ka'ida da za ta tabbatar akan a yi shi a yanzu amma dai yana nan kuma Allah zai samar da yanayin da za a zo a waye gari tabbas sai an yi shi saboda yanda zalunci yanda zalunci ya mamaye al'umma ya mamaye duniya ake kare inda ba gaba yanda aka ga dama haka ne ake rayuwa yau manyan kasashen duniya abinda suka ga dama suke yi sun sa majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya take kare inda ba gaba da sunan demokuraɗiyya da sauran kaza da sunan kaza da sunan ƙasa shi su walla su ne masu gyara al'alaƙata ad-duwaliyya da sauransu to wannan jihadi musulunci ne wanda kuma ya mutu a can irin jihadin da musuluncin ya yarda da shi to wannan mutumin ya mutu a matsayin shahidi sannan kuma wanda ya ba zuciyar shi labari tsakanin shi da Allah ya roƙi Allah arzuta shi da shahada to koda bai mutu a wajen wannan hilin jihadi ba to shi ma Allah zai lissawa shi a matsayin shahidi ne menene dalili akan haka malai ce bi dalili qaulihi sallallahu alaihi wasallama dalili akaka fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala allah ash-shahadata bi sidqin duk wanda ya roki allah arzuta shi da shahada da gaske a cikin zuciyar shi ballaghahu allah manazil ash-shuhada allah zai riskar da wannan mutumin allah zai kai shi manazil ash-shuhada masabkayya ma'ana matsayi irin na shahidai wa in mata ala firashi koda ya mutu a saman shuhudai shi sai abu na biyar daga cikin alamomi ma alamomin da suke bayyana mutun yayi cikawa kyakkyawa shine al-mautu ghaziyan fi sabilillah al-mautu ghaziyan mutun ne misali yake mutsa zai ta yi jihadi ya huta la'alla ba kai zuwa a buga ma sai Allah ya kadarta mishi mutuwa to shi ma wannan ana ilga shi a matsayin shahidi ne malai ce wa fihi hadisani akaka akwai hadisi guda biyu hadisi na hari manzala sallallahu alaihi wasallam yake tambayan cewa ma ta'udduna ash-shahida fiikum wa kuke ilgawa a matsayin shahidi wanda ya mutuwa shahada a cikin ku qalu sabbi suke cewa ya rasulullahi ya ma'akin Allah man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi dan daukaka tafarkin Allah wannan shahidi ne qala sai manzala yake cewa inna shuhada'a ummati idhan laqalil yo in ku haka ne aida shahidan al'umma na ɗan kadan ne qalu sai sabai suke cewa famanhum ya rasulullah ya maki Allah suwaye shahidai a cikin al'ummarka qala manzala yake cewa man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun duk mutumin da aka kashe shi dan daukaka tafarkin Allah wannan mutumin a cikin hilin daga aka kashe shi wannan mutumin shahidi ne wa man mata fi sabilillahi wanda ya mutu dan daukaka tafarkin Allah koda ba a wajen jihadi bane ba wajen karantarwa ne wajen aikin addini ne wajen kaza ne wajen kaza ne wannan mutumin shi ma ku ilga ku rubuta ku ajje fa huwa shahidun shi ma shahidi ne sannan kuma wa man mata duk mutumin da ya mutu fi ta'uni a cikin wata alluba ta barke a cikin jama'a wannan a dalilin wannan abu mutumin nan ya mutu fa huwa shahidun shi ma shahidi ne yanzu mutumin da coronavirus ta kashe shi idan musulmi ne to shahidi ne shi ma in musulmi ne saboda ta'un ne ko ya cikin alluba sannan kuma wa man mata duk mutumin da ya mutu manzo Allah yake cewa fil batni fa huwa shahidul mutumin da ya mutu a ciki shi ma wannan mutumin shahidi ne ma'ana mutumin da ya mutu a cikin ciki tafsirin ta wannan tarjama ta fadi tarjama ta biyu suke cewa mutumin da ya mutu yana fama da ciwon ciki duk mutumin da ciwon ciki ya kashe shi shi ma alama ne akan cewa wannan mutumin yayi kyakkyawan cika kuma shahidi ne waman mata fil batni fa huwa shahidun manzo Allah ya ce wal ghariqu mutumin da ruwa ya ci shi shahidun shi ma shahidi ne to kaga wannan hadisin ya ambata mana shuhada'u ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shahidan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da wanda ya mutu a hilin yaki da wanda ya mutu dan dauka tafarkin Allah da wanda ya mutu akan wata alluba da wanda ciwon ciki ya kashe shi ko kuma ya mutu a cikin cikin mahaifiyar shi da wanda ruwa ya ci shi ya mutu waɗannan guda biyar din gaba ɗaya shahidai ne malai ce wa fil babi an umar inda al hakim wal baihaqi kana akhrajahu muslim wa ahmad an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi na biyu wanda yake nuni akan cewa duk mutumin da ya mutu yana mai tahiya akan daukaka tafarkin Allah zuwa yaki ne kuma makamancin wannan shi wannan mutumin shahidi ne manzo Allah yake cewa man fasala ay man kharaja duk mutumin da ya huta fi sabilillahi dan daukaka tafarkin Allah famata sai ya mutu au qutila ko kuma aka kashe shi akai kenan ko ya mutu haka nan ko kuma aka kashe shi fa huwa shahidun wannan mutumin shahidi ne au waqasahu farasuhu au ba'iruhu ko kuma a da shi sun waqasahu farasuhu dokin shi ne ya tattaka shi au ba'iruhu ko kuma raƙumin shi ya tattaka shi au ladaghatuhu hammatun ko kuma wata dabba ma'abuciya cizo ta harbe shi kunama ce maciji ne wata dabbar daji ce ta kama wannan mutumin ta cije shi ko ta cinye shi wannan duka ana ilga shi a matsayin shahada manzo Allah ya ce au mata ala firashi ko kuma ya mutu akan mutumin da haka kawai ya zo ya kwanta kawai da aka wai gari ya mutu wannan shi ma shahidi ne au mata ala firashihi bi ayyi hatfin sha Allah ba wani cuta ba wani komi kawai da izinin Allah aka wai gari kawai ya mutu fa innahu shahidun wannan shahidi ne manzo Allah ya ce wa inna lahul janna kuma tabbas aljanna ta tabbata a gare shi da izinin Allah أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري وصححه الحاكم وإنما هو حسن فقط مالك ثم تبين لي خطأ هذا وأن حديث وأنما كانت يزنك رشي مالك حديث نوندك حسن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت حديثني حسن سيت ثم تبين لي sai ya bayyana a gare ni bayan karance-karance da bincike-bincike da leke-leke khata'u hadha kuskuren da nayi akan cewa wannan hadisi ne hasan malace fa innahu da'ifun hadisi ne mai rauni wannan na ƙarshen da muka karanta bayan malai ya rubuta littafin daga hari tabi'a ta hari ya sa shi a ciki yanzu daga bayan ana ta karatu ana ta bincike ana ta kaza sai ya gano cewa akwai kuskure wajen inganta hadisin ashe hadisin ne wanda yake da'ifi ne yanzu a bugun littafin da aka yi na gaba shine sai yake bayyana haka yace summa tabayyana li sannan ya bayyana a gare ni khata'u hadha wannan kuskuren wa innahu da'ifun hadisi ne mai rauni yuraja'u tafsilu duk wanda yake son detail akan magana ƙarin bayani malai yace je ya dauki littafin shi silsilatul ahadisi ad-da'ifa hadisi mai lamba ta 5360 kenan zai ƙarin bayani kuma sannan me yasa aka ce hadisin da'ifi ne wannan shine abu na biyar kenan mutun ya mutu akan tafarkin Allah subhanahu wataala abu na shida daga cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe shine al-mautu bi-ta'un mutun ya mutu a dalilin wani wata alluba wanda wata hadisin ya kusa da hadisin iya da rauni afwan shi wannan hadisin iya hadisi ne ingantacce kenan yanzu nan malam ya huddo hadisin da ya huddo maganar da ba duk mutumin da ya mutu a dalilin wata alluba da ta fada ko wata kwalara ce ko wani wane ne ya zo ya fada al'umma sai mutum ya mutu a dalilin wannan abin to wannan ana ilga shi a matsayin ya kyakkyawan cikawa dalili akan haka malik ya cewa wa fihi ahadithun akwai hadisai da yawa akan haka yace hadisi na farko an hafsata ibnat sirin daga hafsa yasirin qalat take cewa qala li anas ibn malik anas dan malik yake ce mini bima mata yahya ibn abi umra yake cewa a dalilin mi yahya dan amra ya rasu qalat ita wannan hafsa take cewa bi ta'un a dalilin wata alluba da ta faru ya rasu fa qala sai yake cewa kenan shi anan ana sai yake cewa ita hafsa ita yake ce mata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ai manzon Allah yana cewa الطاعون شهادة لكل مسلم اللوبا شهادة جيغا دكا متو مسلمي كنا شي متو مسلمي إن مسلمين كيتو كأريبا غي كودا ألا قدر تأيرون ودن أول دعيك يكوكن سو أيو ألا قدر تاسك زو أغريك ألا كيائي تو كورا سنتهيدا كي كي أمس أين شهيدي كي أمس أين كاي شهادة كما ألاما تي أكن تيوا دا إذن ألا مكومك جناء الجنة an gane wannan ko malaci akhrajahu al-bukhari wa at-tayalisi wa ahmad sai yace hadisi na biyu akan wannan babi an aisha radhiyallahu anha annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an at-ta'un aisha Allah kare da gare take tambayar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da shi at-ta'un shine alluba fa akhbaraha sai manzo Allah yake ba ta labarin cewa fa akhbaraha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ba ta labari cewa innahu kana azaban ai alluba azaba ce ya ba'athu Allahu ala man yasha Allah yake aiko shi ga wanda ya ga dama Allah yana aiko shi ga wanda ya ga dama daka kenan dan kaga wata wani virus ya barke a wani waje kenan ba wani an bambaki a ciki azaba ce Allah yake aiko ta ga wanda ya ga dama yanzu rikicin da ake ciki na wannan abun da ya barke a kasar China ya bangare kasa kaza ya shi kasa kaza ya shi kasa wallahi inda dan adam zai takaito akan abin da addini shi karantar da shi wallahi da bai shiga cikin matsala ba yanzu daga cikin kasashen da wannan coronavirus ya kama su akwai kasar Italy ko ana cewa kusan banda China ba inda ya barna sama da kasar Italy amma kuma duk inda ake cewa ta tayi an samu ka ɗaya a kasa kaza a ƙasa kaza an samu ka kaza ta wata hanyar ne dai daga su ne ko ɗan ƙasar yana cana alluba ta ɓarke sai ya fito daga ƙasar sai ya zo ashe ya kwamfuta ya zo da ita kaga wannan manzalla ya karantar da mu yanda ake tiretan irin waɗannan abubuwa inda mun taƙaita da su da kwa zauna lafiya da cutan da izinin Allah da bai wuto daga cikin ƙasar China ba har akai lokacin da Allah zai dauki azabar a samu warwaran matsala to amma iya yaduwa kuma ta wace hanya kasashen da abin ya faru a ciki zamu zo ana akwai hadisi insha Allah zamu karanta shi sai Aisha take tambayar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shahi at-ta'un kenan alluba mazalla yake bata labarin cewa azaba ce Allah yake aiko shi ga wanda yake dama sai dai kuma azaba ce amma kuma faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin Allah sai sanya abin rahmace ga masu imani saboda an ya taba mai imani ya tahi yayi shahada kai kenan rahmace a gare shi falaysa min abdin mazalla yake ta babu wani bawa yaqa'u ta'un wanda alluba za ta faru a wani waje ga ka'idar nan fayamkus ya tabbata fi baladihi a garin shi sabiran yana mai hakuri ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu yana mai sani akan cewa ba wanda ya isa ya dora mashi wani abu in ba abin da Allah ya kadarta zai same shi ba illa kana lahu mithlu ajri shahid face wannan mutumin sai ya kasance iya da lada kamar na mutumin da ya shahada kenan ka'idar alluba a waje an tabarke shi ne shine duk wanda yake cikin wurin ya tsaya yanzu wanda suke cikin tana kawai su tsaya kar wanda ya huta wanda duk mutumin da yana ciki alluba ta barke to kada ta so taraddud tsira na tsira shi jirgi bai tashi bai sabga a tsayi da tashin jirgi ba wanda zai taiko ina sannan kuma a cikin kasar ma akwai jahar da abin ya fara faruwa to yanzu ita wannan jahar da sifatin khasa kar wanda ya fito daga cikinta kuma kar wanda ya shigo Umar Allah ƙara da ra'a gare shi daga cikin ya ta yi jihadi wani lokaci sai aka ba shi labari wannan wurin da za ku tunkara fa akwai alluba akwai ta'un sai Umar yake bayanin cewa za su tunkara abinda Allah ya kaddara shi za a yi sai ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa shi ya ji da kunnen shi mazalla yana cewa duk inda aka samu alluba wanda yake ciki kar ya fito wanda yake waje kai ya shiga sai Umar yayi baya sai wasu ɗan zayin kai suka ce mashi atafirru min qadrillah yace nafirru min qadrillah ila qadrillah yace Umar zaka guje wa kadara Allah ce Allah kadarta zaka mutu in ka koma ma ai mutuwa zaka yi yace za mu gudu daga kadara Allah zuwa kadara Allah in Allah kadarta mu koma mutuwa zamu mu anan shari'a ce muke bi da haka ka'ida din irin wannan abin ya samu shine duk wanda yake ciki kai huta wanda yake waje kuma kai shigo to ma dan adam yake tsammanin cewa zai iya maka shi da kayan gwaje-gwaje da na'ura da wane ne aka zo aka ta gwaje-gwaje a wani bai da komi tun daga can inda ya taso an a'auna an yi wane ne inda ya zo kan ya shiga an a'auna an yi wane ne ya shigo cikin ƙasar kuma matsala ta faru me yasa an saba wa Allah an saba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah da manzon shi suka shar'anta shine zaman lafiyar bawa in kuma ya keta musu to tabbas zai ga abin da bai so to shine anan har mu kai da ƙarshen sai mu wannan insha Allah mazalla yake cewa illa kana lahu mithlu ajri shahid sai ya kasance iya da lada irin na shahidi akhrajahu al-bukhari wal bayhaqi wa ahmad hadisi na uku akan wannan gaba mallaka yake cewa ya'ti shuhada mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti shuhada ma shahidai za su zo wal mutawaffaw wal mutawaffuna bit-ta'un wal mutawaffuna bit-ta'un da waɗanda suka rasu suka mutu a dalilin alluba فيقول اصحاب الطاعون سي ما ابوتا اللوبا سوتي نحن شهداء مو شهيدين ورسوك موت ادليل اللوبا فيقال سي اتي مسو انظروا كجو كدوبا فان كانت جراحهم كجراح الشهداء اذا يزمنتو رونين دا اكا سكا سامو سو ماسو امان اللوبا كشي سو رونين سو ان يزمنتو ايرن روني ني نا وادان سكا يي شهاده ا هيلين ياقي tasilu daman rauni ne wanda yana zubar da jini rihal misk sannan kuma kamshin wannan jinin kamshin almiski yake fahum shuhada wannan a matsayin shahidai suke ana zuwa da aka duba kuma fayajidunahum kadhalika, aka same su yanda aka hadu haka suke suma. Shi ma wanda wani virus zai kashe shi ko kuma wata ta'un wani alluba, ai akwai abin da yake tabawa a jikin shi ka hanyar bar duniya ya zama to a matsayin sababi to nafsu shay. Malaka akhrajahu al-Imam Ahmad wa Tabarani fi al-Kabir bi sanadin hasan kama qala al-Hafiz an Utba bin Abd Sulma bin Abd as-Sulami afwan an Utba bin Abd al-Sulami radiyallahu anhu. Malaka lahu shahidun min hadith al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu akhrajahu an-Nasa'i wa Ahmad wa Tabarani wa hasanahu al-Hafiz wa huwa hasanun fi ash-shawahid. Hadisi ne mai kyau. Malaka wa fil babi, a cikin wannan gabar da ake magana ta iya daga cikin nau'in mutanen da suka yi shahada gaba ta shidda. Malai yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu, hadisi daga Abu Hurairah wa taqaddama fil faqrati al khamisa, ya gabata a lokacin da aka yi magana akan alama ta biyar, al hadisu al awwal a cikin hadisi na farko, wa yati aidan fi thaminati wa tasi'a, sannan kuma irin wannan hadisin zai sake mimmituwa a gaba ta takwas da tara. An Ubada wa ya'ti fil ashira, kuma zai sake mutuwa a hadisi a alama ta goma. Alama na bakwai daga cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe shine al mautu bida'il batni, mutun ya mutu a dalilin ciwon ciki. Wa fihi hadisan aka haka, akwai hadisi guda biyu. Hadisi na farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man mata fil batni fa huwa shahid. Mun karanta shi a baya. Mutumin da ya mutu a dalilin ciwon ciki, wannan mutumin shi ma ya shahada. رواه مسلم امام مسلم رواه والذي وتقدم بتمامه في الخامسه يا جماعه ابا سنن حديث النبي او كان wannan gabar cewa duk mutumin da ciwon ciki ya kashe shi ma ya shahada. Hadisin Abdullah ibn Yasar yake cewa kuntu jalisan, na kasance ina zaune, wa Sulaiman ibn Surad, da Sulaiman dan Surad, Sulaiman dan Surad, sannan kuma da Khalid dan Urfuda. Fadhakaru anna rajulan tuwfiya, suna zaune a majalisi sai aka bada labarin cewa wani dan wani ay yarasu, sannan kuma mata bi batnihi, ya mutu a dalilin ciwon ciki. Fa idahuma yashtahiyani, sai ga waɗannan sahabban, waɗannan mutane afwan guda biyar suke majalisin nan, yashtahiyani suna kwadayin anyakuna shuhada, anyakuna ya zamanto shahida aw shuhada'a janazatihi, an yakuna shuhada'a janazatihi, sai suka so ya zamanto sun halarci inda za a binne wannan bawan Allah. Fa qala ahaduhuma lil akhar, sai ɗaya daga cikin biyu yake cewa ɗayan, alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shin manzon Allah bai faɗi cewa ba man yaqtuluhu batnuhu, duk mutumin da ya mutu a dalilin ciwon ciki, falan yu'azzaba fi qabrihi, ba za a azabtar da shi a cikin kabarin shi ba? Ɗaya hudu haka. فقال الاخر, سي ديه النبي شي كما سي يجي بلا قري كوا منزل الله يا حدي هكا. وفي روايه او تر روايه كما صدقت, غسكيا كا حدي منزل الله يا حدي هكا. داك تشيون تشيكي متون يموتو على دليلين تشيون تشيكي شيما علامه ني نا يكياون قرشي. اخرجه النسائي والترمذي وحسنه ابن حبان وابن حبان في صحيحه والطيالسي واحمد واسناده او وسنده صحيح. Sai alama na tara da alama na goma, shine malai ce athaminatu wattasi'a, alama na takwas da na tara. Athaminatu wattasi'a shine almautu bil gharqi, shine na takwas, mutun ya mutu a dalilin ruwa ya ci shi, akai ambaliya mutun ya mutu shi ma ya shahada. Wal hadmu, sannan kuma da mutumin da ya mutu a dalilin wani gini ya zubo mishi, ko kuma irin mai gina rijiya ne ya shiga yana gina heta sai ta wafce ta hada ta zama to kabarin shi, wannan duka shahada ne. Dalilin akan wannan maganar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ash-shuhada'u khamsatun, shahidai guda biyar ne. Na farko al-maq'ul, mutumin da ta'un ya kashe shi, alluba ta kashe shi, na farko. Sannan na biyu wal-mabtun, mutumin da ciwon ciki ya kashe shi. Wal-gharqu, da mutumin da ya durmiya a cikin ruwa ya mutu. Yace wa sahibul hadmi, da mutumin da gini ya rufto mishi ya kashi ya danne shi ya mutu, waɗanda duka ana ilga su a matsayin shahidai. Sai yace wa shahidu fi sabilillah, da mutumin da yayi shahada dan ɗaukaka tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Kina ash-shuhada'u khamsatu a cikin wannan hadisin. To wannan hadisi shi ma kaga ya bayyana mana cewa kenan mutumin da ruwa ya ci shi yayi shahada mutumin da kuma gini ya fado mishi ya kashe shi ma wannan mutumin yayi shahada ana ilga a matsayin yayi kyakkyawan karshe akhrajahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa ahmad min hadisi abi huraira alama ta goma daga cikin alamomin kyakkyawan karshe mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha mace ta mutu fi nifasiha tana cikin jinin biki kenan mace ce ta aihu ko tana faman aihuwa sai ta mutu ta zo wajen aihuwa sai ta mutu misali dan ba ya rayu misali ko suka mutu gaba ɗaya ko na makamancin wannan to wannan ana ilga shi a matsayin shi ma kyakkyawan ƙarshe ne bi sababi waladiha a dalilin sababin dan da za ta aihuwa ko kuma ta aihuwa akwai wanda za ka ga sai bayan an aihuwa an zo gida ana faman shirye-shirye kikkimtsa za a yi suna sai watakila matar ta mutu to wanda duka ana ilga su a matsayin sun yi shahada ko kuma ta zo wajen naƙuda yunkurin aihuwa da sauransu ita ma Allah mata cika ita ma ta yi shahada alama ne akan cewa ta yi kyakkyawan ƙarshe sai dai ta mata addu'a Allah subhanahu wataala ya tabbatar mata da haka malaka cewa dalili akan haka li hadisi ubada ibn samit anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aada abdullah ibn rawaha aada abdullah ibn rawaha mazalla ya ziyarci abdullah dan rawaha fama tajawwaza lahu an firashihi bimaana fama tanaha bi karkata ba daga saman shuhudan shi faqala sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa atadri man shuhada ummati ya kai ubada shin ka san suwa ne ne shahidai a cikin al'ummata qalu sai su sahabbai suke cewa qatlul muslimi shahadatu kashe musulmi a kashe shi yayi shahada qala sai manzala yake cewa inna shuhada ummati shahidai a cikin al'ummata idan laqalilun in ku haka ne aida in kadan ne qatlul muslimi shahadatun manzala yake cewa kashe musulmin da aka kashe yayi shahada daya والطاعون شهادة متمن ده متو ادليل اللوبا ياي شهادة والمرأة يقتلها ولدها دما تردا دنت زي كشيتا جمعاء بمعنى جمعاء الوقتين ده تزو ايهوا شينه جمعاء ما تردا دنت زي كشيتا الوقتين ايهوا شهادة wannan shi ma a matsayin shahada yake yajurruha waladuha manzala yake cewa bi sararihi il janna ita wannan matar danta zai jata da cibiyar shi ila janna har gidan aljanna kenan a dalilin wannan mutuwar da tai a dalilin hutuwar wannan yaron kenan wannan abin zai zama mata a matsayin shahada waɗannan sune abin da manzala ilga a cikin wannan hadisi wanda kuma kaga anan ya huto karara cewa kenan matar da ta zo aihuwa ko ta aihu a dalilin wannan aihuwan ta bar duniya wannan duka ana ilga shi a matsayin cewa ta yi shahada malik akhrajahu ahmad wa darimi wa tayalisi wa isnaduhu sahihun wa lahu fil musnadi wa tarikh ibn asakir a turuqun ukhra iya da hanyoyi daban-daban wannan kuma duka hanyoyi ne suke ingantattu malik wa fil babi ya zo a cikin wannan babin dake magana akan cewa idan mace ta mutu a dalilin aihuwa tana cikin jinin biki wannan macen ta yi shahada akwai hadisi na Safwan dan Umayya da wajen Imam Darimi da Imam Nasa'i da Imam Ahmad wanda shi ya ma'ana shi ya daukan cewa duk macen da tazo aihuwa ta rasu wannan shahada ne sannan malike cewa an Uqba ibn Amir inda Nasa'i wa inda al-Bukhari fi at-tarikh nan ma kenan duka hadisan da suka zo suke magana akan cewa macen da ta mutu a irin wannan yanayin kenan ita ma ta yi shahada anan kuma yake cewa qadiyatul gharqi qadiyya ko kuma magana ta abin da ya shahi durmiya cikin ruwa shi ma shahada ne wa an rashid bin hubaysh inda ahmad wa rijaluhu thiqatun wa qala al-munziri fi at-targhib isnaduhu hasan wa fihi az-ziyadatu wa hiya fi hadisi ubada inda at-tayalisi wa ahmad wa an abdullah ibn busr inda at-tabarani wa rijaluhu thiqatun inda al-haythami duka wannan hanyoyin da hadisan suka zo a cikin hadisai daban-daban sai alama ta goma sha 11 go eh
11
shabino aiwa 11 da 12 al-11 alama ta kyakkyawan cika ta 11 wa thaniya 10 da alama ta 12 malaika ta al-mautu bil harqi mutun ya mutu a dalilin gobara mutun ya mutu a dalilin gobara sannan kuma mutun ya mutu alama na 12 wa zata aljambi shine mutumin da irin kattan kurajen nan masu ruwa suka fito mushi a cikin shi suka mamaye shi da Allah har ya kai shi zuwa ga mutuwa to wannan shi ma na ilga shi a matsayin yayi shahada mi sunan su da Hausa miki jambo go shi ne irin wannan kattan kurajen da za su tawa mutum su bata jiki har ya kai shi zuwa ga barin duniya wannan shine suke cewa zatal jambi mala yace wa fihi ahadithun aka haka akwai hadisi ashharuha hadisi mafi shahara a cikin su al jabir bin atiq marfu'an daga jabir dan atiq hadisi ne wanda yake marfu'i manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashuhada'u shahidai a cikin ummata sab'atun mutane guda bakwai ne siwal qatl fi sabilillahi banda wanda aka kashe dan daukaka tafarkin Allah wannan shi yana ciki da mai sai yace al mat'un shahidun mutumin da aka ya mutu a dalilin ta'un wal gharqu shahidun wa sahibu zatal jambi mutumin da ya mutu a dalilin waɗannan kattan kurajen da suka huto a cikin jikin shi wannan shi ma idan suka kashe shi suka zamanto sababi na mutuwar shi ma shahidun yayi shahada sai al mabdun shine wa mutumin da ya mutu a dalilin ciwon ciki sannan wal haraq shahidun manzo lake ta mutumin da ya kone aka zo aka wata gobara ko a mota ko a gida ko a kaza mutun ya kone ya mutu wannan shi wala ilka shi a matsayin shahidi ne wallazi yamutu tahta alhadami da mutumin da ya zo ya mutu karkashin wani gini mana gini ya zubo mishi shi wannan shahidi ne wal mar'atu sannan kuma da macen da ta mutu bi jam'in mutum macen da ta zo ta mutu a dalilin waccan jama'a da ya hudu a baya dalilin aihuwa dalilin jinin biki kenan ta aihu dalilin danta ta rasa duniya shahidatun ita wannan shahidiya ce waɗannan kenan sune na 11 da 12 malaka akhrajahu malikun wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihihi malika cha wal hakim wa qala al hakim صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ولست اشك في صحه متنه ما مال الباني yake cewa banna shakka akan ingancin matanin wannan hadisin me matanin magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazo a cikin hadisin mal yace banna shakka akan ingancin ta yace li anna lahu shawahid kathira saboda hadisan koda ace wannan hanyoyin shi hanyar da hadisin zo bai inganta ba amma irin abin da aka ambata a cikin shi ai mu ambace su a cikin wannan hadisin sai da ban shine ma'ana walahu shawahid kathira yace taqaddama aktharuha mafi yawancin sun gabata a baya wa rawat at-tabarani min hadisi rabi al-ansari marfu'an bihi nahwahu duna dhikri al-hadmi sannan kuma yazo a wata hanya daban amma wanda shi a karshe ba a ambaci ba mutumin da gini ya zuwo mushi kenan duka wannan malai yana fadi maka hanyoyin da ya tattaro hadisan ne wa ma ila zalika sannan kuma yake cewa rawa ahmad min hadisi uqba ibn amir marfu'an bi lafzi الميت من ذات الجنب دم mutumin da ya mutu a dalilin wadannan ruku'un kuraje da suka huto ya mutu wannan mutumin shi ma shahidi ne wa sanaduhu hasanun fi shawahidi wa qad ja'at hadhihi al-jumla fi ba'd turuq hadith abi huraira al-mutaqaddim fi al-khamisa akhrajahu ahmad wa fihi muhammad ibn ishaq wa huwa mudallis wa qad an'anahu wa hadithu jabirin an atiq almar yace anifan kenan wannan malai ya hada hanyoyin da hadisan suka zo al-ittihal kenan abu na 11 na 11 da 12 sai abu na 13 a matsayin alama na kyakkyawan karshe shine al-mautu bida'i silli li qawlihi sallallahu alaihi wasallama to me as-sillu shine wani rishin lahiya da yake kama arri'a arri'atu arri'a shine huhu jihazu tanaffus na abu me yake kira shi da suna na'urar da take taimakawa ɗanau akan yelin hwa shine huhun shugo to wani nau'i na rashin lahiyan da yake kama huhu shi ma mutumin da ya mutu a dalilin wannan rashin lahiyan manzo Allah ya ce wannan mutumin shi ma shahidi ne dalili akan haka manzo Allah yake cewa alqatlu fi sabilillahi shahadatun mutum aka kashe shi dan tafarkin Allah wannan shahada ce wan nufasa macen da ta mutu a dalilin biki bi ma'ana a dalilin aihuwa shahadatun wannan shi ma shahada ce yace wal haraqu shahadatun haka kuma wal ghariqu shahadatun yace wasillu shahadatun wasillu shahadatun idan ka ce asillu maradun yusibu ar-ri'a rishin lahiya ne da yake kama jihazu tanaffus yake kama huhun mutum khassatan wa qad yusibu ajza ukhra kuma yana iya kama wasu bangarori na daban-daban kamar a kira shi da suna kansar kuna makamancin wannan eh ko tari abinda zai kama kenan rashin lahiya abinda zai kama gaban huhun mutum ko huka ko da makamancin wannan kenan shi dai as-sillu shine suka ce rashin lahiya ne wanda yake kama huhun mutum suka ce kuma yana iya yadda kafa a cikin wasu gaban shi banda ma huhun sannan manzo Allah yake cewa wal batnu shahadatu mutumin da ya mutu a dalilin ciwon ciki shi wannan mutumin yayi shahada rawahu at-tabarani fi al-awsat an salman wa fihi manzalu ibn ali wa fihi kalam kathir mal yace wa qad wuthiqa akwai magana da yawa akan shi amma dai an tabbata al-ittihal hadisi ne ingantacce qultu lakin yashhadu lahu kenan malam yace hadisin wancan akwai dan ura akan shi amma kuma akwai hadisin da yake tabbatar da wannan hadisin da ya gabata shine hadisin rashid dan hubaysh wanda ya riga ya gabata a lokacin da muka karanta alama ta goma daga cikin alamomin da suke nuna kyakkyawan ƙarshe faqad zada fihi ahmad imam ahmad kuma sai ya ƙara akan wannan hadisin da muka karanta a gaba ta goma as-sillu da mu magana ma'ana akan me akan sillu ne go sai hadisin da malaika an yace hadisin da akwai kura akan shi saboda akwai wani mutum guda wanda akwai cece kucin malaman hadisi akan shi akai mutum ne nagartacce mutum ne kaza to sai aka samu hadisin ya hazo ta wata hanya wanda take lahiyayya sannan kuma aka samu imam ahmad ya ƙara wannan lafazin da malan ya ajje gabar dan shi wanda shine as-sillu shi ma kuma gaban ita ma ingantacciya ce as-sillu sai ya ce wa rijaluhu muwaththiquna وحسنه المنذري كما سبق وله شاهد اخر في المجمع من حديث عباده ابن صامت وشاهد ثالث كان يدا شواهد كان حنوي دبان وند حديثين يزو ودا ودان حنويين غبادي سنا نوني اكن انغانچين چوا للي دكان متومن دا ونن رشي الله انه هو كاماشي هر يبر دنيا ونن علامه چ اكن ياي كيكياون قرشي ان شاء الله تعالى زمو داكتا انن ابوبون سنا دا يوا قوري دا غسكي dan malam ya ambata anan kusan abubuwa kusan 18 wanda suke bayyana cewa lalle idan mutun ya gama da su to wannan mutum ana kyautata tsambahani akan shi kuma yayi shahada imana ya kikkiawa cikawa fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya bamu dacewa abinda muka ji na aiki Allah bamu iko aikatawa na bari Allah bamu iko bari ubangiji subhanahu wataala ya kyautata karshen mu dan malam assalamu alaikum assalamu alaikum